ta mai kawai da fushi na sabin ka garin nasara ce ga sauyi na har a jiki na
wasu sun ce na dada haske wasu kawai sun ce na bulbul
rayuwa da masoyi dadi lallai na ga karamar aure
Daddy,
I'll never say I'd better get around. I'm gonna touch you, come on, it's you.